بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين شهر غوات المحرم اجرى النبي صلى الله عليه واله وسلم على شكرا 1424 ديدي دا 16 غوات مارس شكرا 2003 لوقتي ne da muke karatu daga cikin littafin Sharh Sunnah na al-Imam Muqri Sunnah al-Hafiz al-Baghawi Allah ya gafarta mishi a inda muke ci zamu karatu ne kadai daga bangaren da ya shafi babin azumin Ashura na wannan littafi ba dan komai ba saboda musulmi masu kaunar gaskiya masu neman ta su dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsakanin yan bid'a na cikin gida da na waje, tsakanin masu takaitawa da masu zakewa. A shine muka fara jiya, wannan shine kasan na biyu dangane da karatu a cikin wannan babi. Mun ji ainihin hadisan da malam ya kawo kwatankwacin hadisai guda uku. To bayan da muka karanta karatun hadisi na uku din nan wanda a ciki shi ne riwaya Salamatu dan Akwa ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya umarci wani mutum daga cikin kabilar Banu Aslam ya ce ya je ya yi shela cikin mutane ya shaida wa jama'a cewa wanda duk ya riga ya waye gari ya ci abinci to ya ɗauki azumi da zaran ya gama jin sanarwar nan, wanda ko bai riga ya karya ba to shi kenan ya yi faɓizarte daga nan domin yau ce Ashura. To shi ne bayan mun fitar da cewa shi wannan hadisi yana tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda da azumin Ashura, manzon Allah ya ba da umarni da shi a baya kamar yadda muka ji manzon Allah ya ainihin yi azumin Ashura, annabi ya kwadaitar domin ainihin a taya annabi Musa farin ciki da ainihin wato alherin da ya same shi da jama'a shi saboda sun ci nasara akan Fir'auna da kafirai. To wannan akwai ƙarin wata riwaya wadda galibin limaman juma'a suna kawo ta a hudubobin juma'a, wadda wannan ƙari mun karace cewa annabi Nuhu ma a wannan rana ce jirgin ruwan shi ya tsaya ainihin akan ainihin Judiyi da sauransu. Wannan bai tabbata daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba, yasa sai malamai su tsaya abin da yake daidai. Shi yasa muke cewa din babu shakka wannan babi muna so mu karatu ne domin a daidaita al'amarin nan, waɗanda suka zaki su dawo ƙasa, waɗanda suka gaza su yo sama don a haɗu a tsakiya ita ce khairun nasi awsatuha, abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan. Sai muka ce to fa wannan hadisi kalubale ne ga ahli sunnan zamani, ashe lalle in aka ce to Ashura ta taho fa to lalle ai ta shela, musamman halin da aka ga mutane ba su sani ba, ko kuma halin da mutane suka fadaka, ko kuma halin da yan takife yan kwana-kwana suke ta campaign akan ka a aiki da riwayoyin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rawaito. Saboda haka muka ce a jiya babu laifi a kai sanarwa gidan radio, a kai gidan talabijin, a buga a jaridu, a samu matasa masu kwazo a sai musu kakaki lasifika ta masu sai da fiya-fiya jama'ar musulmi, a kewaya a shiga a fita a yi kamfen makarantun mata, makarantun maza, kasuwanni, masallatai. Jama'ar musulmi yau tasu'a gobe Ashura, ko jama'ar musulmi yau 8 ga wata to gobe tasu'a jibi Ashura, ku yi azumin waɗannan ranaku suna da ainihin falala. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Shi ne muka ce da zaran an fara wannan saboda bakar hasada da ke tattare da malaman ahli sunna sai ka ji wani jindiki ya ce wai ina aka samu wannan, wai shi bai yarda ba tukuna. Ba kuma tambaya yake tambaya ta neman ilimi ba, tambaya ce ta dole kawai ya yanke shawara bai yarda ba. Amma ba mu taɓa jin shi ya miƙe yana magana akan waɗannan zindiƙai arna da ke bi kwararo-kwararo suna zagin sahabban manzon Allah a wannan ranar. Ba zai yi magana akan wannan ba, amma yau da zai ji an ce ai su Albani sun kai sanarwa gidan rediyon Najeriya na Kaduna gobe fa Ashura, sai ce kaji kuma wata bid'a, saboda shi su Albani ne kawai matsalar shi. To kun ga bala'in kenan. To wannan bala'in shi ya kawo ahli sunna duk duniya sharri shine hasada. Yan bid'a sun yarda sun taushe duk wani sabani da ke tsakaninsu don mai don su daga siyasarsu, amma ahli sunna ba za su yadda ba. To amma tsoron irin waɗannan baƙaƙen mahasada zai sa a fasihin sunna faufau, ko in yi ta kana in ce faufau fau, ba zai taɓa yiwa ba har abadan abidina. Shi yasa Allah ya kai mu baɗi. Za ku ga abin da santar mu za ta yi, za mu buga takardu, za mu yaɗa, za mu yi kakaki, a yi sanarwa, a yi shela ko ina a baza. Jama'an musulmi, gobe ashura ko jibi tasu'a, gobe ashura, a yi sanarwa, a yi azumi, kar a yi bid'a. Duk a buga a yi ta haɗawa ana sanar da musulmi. Wanda duk ya ce bid'a ce ba da ku yake ban da gaske yake zai same mu muka yi. Shikenan magana kawai ta ƙare. Wa fi amrihi bil imsaki baqiyatun nahari ba'da ma akala dalilun ala wujubi mura'ati haqqil waqti fil ibadati. Sai bagawo ya fara sharhin wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda duk ya waye gari ya riga ya ci abinci, to ya dauki azumi, ya azumci sauran yini, to kuskure nan bagawo ya karara da ya tashi fassara ma'anar wannan hadisin sai ya ce Annabi ya yi umarni kenan da a kama baki. A halin shi Annabi cewa ya falyasum baqiyata yawmihi, mutumin da ya waye gari ya riga ya ci abinci, to sai ya azumci sauran yini. Ba zai taɓa yiwa a ce ma'anar falyasum anan yana ɗaukan ma'ana ne ta luga wai ya kama baki ba, a'a. To sai shi bagawo ya ce, to umarnin da manzon Allah ya da kame baki ga sauran yini bayan mutum ya riga ya ci abinci, dalili ne akan cewa wajibi ne a kula da ainihin haƙƙi na lokacin ibada. Me wannan magana take nufi? Ma'ana, yayin da ka samu kanka a halin rana ta take sai aka ce maka an ga wata na azumi, baka riga ka ɗauki azumi ba, to wannan maganar abin da take ishara shine me? Shine sai kawai sai ka kame bakinka, ba don azumi kake ba, don ka girmama wannan yini. Saboda lokaci ne na ibada, kai kuma ka samu kanka a halin baka dauke ta ba, to sai ka girmama shi. Maganar ma'anar ta kenan. Na biyu, mutumin da ya musulunta da rana yana kafiri sai ya musulunta, ya shigo cikin addinin musulunci, kun ga ba azumi a bakin shi. A ƙarƙashin wannan maganar ita ma sai ya kame baki don ya kula da alfarman lokacin ibadar azumi. Sai yake cewa wa ala haza, to a ƙarƙashin wannan magana, man asbaha yawma shakki muftira, wanda ya waye gari yinin shakka yana mai buɗe da bakin shi, ma'ana ya riga ya ci abinci. Abin da ake kira da yinin shakka shine ranar 30 ga watan Sha'aban, jiya da daddare ba a riga an ga ainihin wata ba, sai aka tashi to yau 30 ga Sha'aban, to ana nan ana kokonto, shin mu ba mu gani ba ko wasu sun gani? To shi yasa ake kiran shi yawmush shakki. To wannan yinin Annabi ya hana mutum ya azumi a ciki. Kai azumi da nufin tarbe ne ko da wata manufa an hana ka, ka ce bari ka ɗauki azumi. In ma ya kasance an ga wata, fa biha, in kuma ba a gani ba ya zama nafila, Annabi ya hana. Hakanan ainihin sahabi Imranu ainihin wato Ammaru yace man ainihin man sama yawma shakki faqad asaa bil qasim, wanda bai azumci irin wannan yini da ake shakka ko an gani ko ba a gani ba ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ne sahihi, al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi ba tare da isnadi ba, amma Abu Dauda ya wasala isnadin shi da isnadi ingantacce. Wannan kenan. Sai yace to duk mutumin da ya waye gari a yinin shakka ya riga ya ci abinci, sun mata bayyana annahu min ramadana, sa'annan sai al'amari ya bayyana cewa ai ramadana ne, an ga wata a wani wurin, aw asbaha wa qad nasiya niyya, ko kuma ya waye gari ya tabbatar da cewa gobe akwai azumi amma ya manto niyya, fa yajibu alayhi al-imsaku, sai bagawo ya ce to wajibi ne ya kama baki, tashabbuhan bis-sa'imin, dan ya kamantu da masu azumi, dan ya girmama wannan yini. Waccan magana yake ƙara fitowa da ita ƙarara. Summa yaqdi yawman makanahu, sa'annan sai ya rama azumin yini guda madadin wannan yini. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wa kadhalika man afara amdan, hakanan mutumin da ya karya azumi da gangan, ya je ya ci abinci ko ya sha da gangan, wajabal imsaku baqiyatan nahari, wajibi ne ya ainihin kame bakin shi sauran yini din da ya rage. Amma man asbaha muftira, amma mutumin da ya riga ya waye gari ya riga ya fara cin abinci gashi ne ne na azumi bi uzrin saboda yana da hanzari na cewa tafiya zai yi tafiya ne ko ya dawo daga tafiya aw maradin ko kuma zai tafi asibiti ya tabbatar da in ya je asibiti likita zai ce ka ci abinci za a yi maka allura ko za a yi maka operation ko za a duba lafiyarka ko makamancin haka uzuri na rashin lafiya aw tahuratul haid ko kuma mace mai haila ta waye gari da haila kafin rana yamma ta fadi rana ainihin wato kafin rana ta fadi wannan mace ta tsarkaka awwalan nahari min ramadan wato farkon yini na ramadan sai ta waye gari tana haila ta ainihin wato tsarkaku fagtasalat sai ta wanka kafin rana ta fadi fala yajibu alaihi mutashabbuh yace to waɗannan mai uzurin tafiya mai uzurin rashin lafiya mai haila ba wajibi bane wannan ta ainihin wato kama baki ko su yi kama da mai azumi li anna shar'a domin shari'ar musulunci rakhasa lahum fil akli ma'a yaqin ash-shahr domin shari'ar musulunci ta yi musu ainihin wato sassauci akan cin abinci tare da cewa suna da yaqinin cewa fa yanzu ana cikin watan ramadan ne da rana tsaka kuma ya halatta da a ce matarka za ta yi wankan haila karfe 10 na safe ko makamantan haka kafin rana ta fadi kaga ta tsarkaku za ta ci za ta sha kai kuma falke ne ko matafi kai tafiya kai ma ka dawo baka dau azumi a bakinka ba shikenan khalas za ku iya saduwa da ranar din nan babu abin da ya hana nan ce lafiya ku ce lafiyar ma ta kawo haka mun fahimci wannan da shari'ar musulunci ba dungu jama'a in ma eh ne ko a'a me yasa lafiya ce kalau tana haila ta tsarkaku ni kuma na dawo tafiya shikenan kai na yawo sanda na yawo ko sai a hade to wannan hukuncin da malam ya kawo shine hukuncin da ya daidai da abin da malaman kasan nan suka gina mutane saboda ya dace da mazhabin malikiya sai dai wannan maganar kamar yadda kaji mun fara ishara tun a farkonta shi kanshi bagawi da duk malaman da suka yi gini a kanta sun yi gini ne akan irin waɗannan hadisan to kun ga inda Ibn Taymiyyah ke faɗi a cikin littafin shi kenan da yake magana dangane da ainihin wato kare malaman fiqhu akan sun yi kuskure ka a zarge su ma'ana raf'ul malami anil a'immatil a'lam dauke zargi daga manyan malamai na daga ciki ya kawo irin wannan fuskar ga hadisi sahihi amma kuma an yi kuskure wajen fassara shi yanzu shi fa hadisin abin da yake cewa falyasum baqiyata yawmihi ka waye gari ka riga ka fara cin abinci sai ka ji cewa yau ashura ce sai annabi ya ce sai mutum ya azinci sauran yinin nashi sallallahu alaihi wasallam yanzu wata tambaya wadda sai ƙarshen matsalan nan za mu amsa ta in an tashi baka lada za a baka lada ne na cikakken azumi ko ku za a baka lada ne na iyasar da ka azumta zuwa ƙarshen rana ku aje mana wannan za mu tattauna ta insha Allahu ta'ala amma yanzu dai abin da muke so mu tattauna mu fita daga cikin wannan rikicin shine shin wannan fatawar daidai ce ta cewa mutum zai kama baki ba daidai ba ce kuskure ce me yasa saboda nassun sunna ba cewa ya kama baki ba nassun sunna da yazo cewa mutumin da ya ci man akala aw nasiya aman akala aw shariba nasiyan sai annabi ya ce falyutimma sawmahu mutumin da ya ci ko ya sha da mantuwa sai annabi ya ce ya cika azumin shi bai ce ya kama bakin shi ba a wannan halin da ka ci ka sha baka san azumi bane ko ka san azumi ne ka manta a daidai lokacin nan azuminka bai kare ba kana tunawa abinda ke bakinka sai ka furza ka je ka wanke bakinka shikenan sai ka ci gaba da azuminka haka yace falyutimma sawmahu to daga wannan matsala a shekaru 30 ko 40 da suka wuce a kasar nan da rana tsaka ya taba faruwa a Zaria bani mantawa ina jin wajen 70s din nan haka da rana tsaka sai aka ce an ga wata a Sakkwato jiya labari bai riga ya zo nan Zaria ba domin ne a lokacin nan babu hanyoyin sadarwa kamar yadda suke a yanzu wayar tarho wayar kaza babu waɗannan abubuwan ba su cika aiki ba sosai analog ne wata wayar sai ta kwana biyar ma ta yi fushi ta daina aiki baki ɗaya kuma ba ta lalace ba saboda kawai analog ce to a irin wannan lokacin za a bugo waya ta zuwa Zaria ko ta Ifita ko ina daga Sokoto. Saboda haka an yi sallah azhar an dawo ban mantawa, sai aka ce an ji labaran karfi 1 da rabi cewa an ga wata a Sokoto, shikenan sai aka yi ta kama baki, aka ce a kama baki bayan sallah arama daya. To me ye dalilin kama bakin? Babu wani dalili da ya wuce irin waɗannan maganganun, kuma maganganun asali ba haka suke ba. A daidai lokacin nan da aka ji cewa jiya an ga wata a Sokoto, yanzu karfe ɗaya, sai a ce to yanzu kowa ya kudurci niyya, ya ɗauki azumin shi, sai ya cika ainihin wannan yini, ya cika sayinin da ainihin azumi, azumin shi ya yi, babu cewa bayan sallah zai rama. Wannan ita ce ingantacciyar fatawa wadda ta dace da irin waɗannan hadisai da ke ishara a kai. Amma in kana son ganin bayani, ka je ka ɗauki majmu'atu rasa'il na Sheikh Abdullahi al-Sheikhi da kuma ainihin littafin ikhtiyaratul fiqhiyya ta Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani. Bayan wannan sai mu dawo kan waccan mas'alar ta cewa ladan da zai samu na yini guda ne ko kuwa zai samu lada ne na iyakar abin da ya azumta. Malamai sun yi maganganu biyu, wasu suka ce iyakar abin da ya azumta kawai zai samu lada, domin kuwa inna ma tujzauna ma kuntum ta'amaluna, kadai abin da kuka aikata shi ake saka muku. Za ka ce to ayan nan da kuka ɗauko kuka aje a wannan hukuncin kun yi kuskure, domin ai nassi karara na Qur'ani da sunna ya nuna wanda ya aikata aiki daya lada nawa ake bashi? 10. Kaga yanzu anan inna ma tujzauna ma kuntum ta'amaluna ba za ta yi aiki ba. Sai ka ce ai abinda inna ma tujzauna ma kuntum ta'amaluna take aiki shine akan zunubai. In kai zunubi daya, zunubi daya za a sa maka. Amma wajen lada in kai daya, 10 za a sa maka. Don haka babu dalili ta wannan bangaren. To magana ta biyu ita ce ingantacciya, cewa mutumin da ya azumci daga karfe 10 ko daga 12 ko daga karfe 1 zuwa karshen yini din nan, za a bashi cikakken lada. Wannan shine ya dace da ainihin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda hadisin Bukhari da Muslim a cikin Kitabul Buyu'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin wannan al'umma ta Muhammadiyya da al'ummar da suka gabata Yahudu da Nasara, sai yace misalin mutum ne yake da gona, sai ya kira ƴan kwadago su zo su yi mishi kwadago tun safiya har rana ta fadi, a bisa zai ba su naira kaza. Suka zo suka fara aiki, da rana ta take sai suka ce mai gida mun fa gaskiya ba za mu karasa aikin nan ba, sai yace to tunda ba za ku karasa ba ni ko ba zan ba ku ko kwabo ba. Suka kada kai suka tafi, bai zalunce su ba, don me? Domin ba su karasa ijara, ba su cika alkawari ba, don haka babu komai a wurin su. Kwatan kwatin na kai wa tela riga da wando zai dinka mini, taguwa da wando ko na kai mishi taguwa da wando zai dinka mini, yau sallah na ji na samu tela ya yanka ya fara hada wuya amma bai yi abubuwa ba, ni kuma zan tafi za mu je yawon sallah, za a je idi, sai ne fushi na kwashe abu na ko taro ba zan ba tela ba, amma na bashi sai mai min da kudi na, domin me? Bai cika ka'ida ba, bai cika alkawari ba, kuma lokaci ya wuce, sannan ina da yancin in karba abu na lokacin nan. In yace to ai sai ka kawo koda naira 300 cikin 1000, sai in ce ko taro ba zan baka ba naira 300 ba, to ban zalunce shi ba. Da ya so ya karbi kudin shi cip, sai hada min rigata da wandona zuwa daidai lokacin da zan tafi idi da su. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To jama'a kun ji wannan bayani kenan. Na biyu yace sai kuma wasu suka zo suka fara daga daidai tsakiyar yini, da asar nayi su kuma sai suka ce mai gida mun gaji ba za mu iya karasawa ba, sai yace ku tafi kuma ko taro ba zan ba ku ba. Yace to daga la'asar din nan sai wasu ɗan kwadago suka zo, sai mai gida ya jingan nan da su tun ta farko, sai suka je suka yi mishi aiki har zuwa faduwar rana, sai ya ɗauki cikakkun kuɗin yini sai ya ba su, sai ce shin na zalunce ku da komai? Sai Annabi ya ce a'a, yana ba da labarin kamar direct da indirect fice ne yana shiga ne, ka je ka karanta hadisin. Ma'ana Yahudu su ne farko, da a ce da suka yi imani da Annabi Musa alaihi salatu wassalam, sun dawo sun cika imaninsu da Annabi Isa, sun dawo sun cika imaninsu da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai su karɓi cikakken lada. Da suka kafircewa Annabi Isa fa, shikenan ba su da kokobo sai wuta. Nasara mabiya annabi Isa suka ce sun ainihin imani da annabi Isa, annabi Muhammadu na zuwa suka kafirce mishi, Allah ya ce ba ku da kokobo, kun yi asara. Musulmi da suka zo daga ƙarshe can rana ta kusa faduwa sai suka yi imani da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya ɗauki cikakken lada na yini guda sai ya ba su. To mu dawo kan hadisin, sai malaman fiqh suka ce wannan hadisi yana tabbatar da cewa ashe in mutum ya azinci daga azhar zuwa yamma yana da cikakken ladan shi. Abinda aka shiga aka fita, insha Allah. To da haka in ka ɗauki azuminka da azhar kan wanda ya ce maka rabin lada, sai ka ce kai ka kwace rabin, wannan ita ce magana insha Allah. To shi ne sai ainihin malam yake cewa wa qala ashabur ra'ayi, ƴan malam ne ka gani su ne ƴan makaranta Abu Hanifa. Al-Imamu Abu Hanifa babban malami ne jama'an musulmi, ya iya fiqhu ya kware, daga cikin sahabbai ya ga sahabi ɗaya gal shi ne Anas. A lokacin da ya ga Anas yana shekara 11 a duniya. To Abu Hanifa a zamanin shi babu hadisan da yawa, saboda ba a yi rubuce-rubucen ta fai ba, sai ɗan abin da ka je ka tsoko a wurin malaminka. Don haka sai ya zama makarantar shi sai ta cika da ainihin mantiki da falsafa. In aka kawo hadisi sai a tsaya ai ta tattaunawa, sai ya zama ra'ayi yayi yawa a cikin mazhabin shi. Amma duk sanda aka ce malaman fiqh suna ra'ayi, ba irin ra'ayi na 'yan siyasar zamanin ka ra'ayin banza ba. Malaman fiqh mutanen kirki ne, mutanen alheri, suna ma'ana suna kawo fahimta ce don su yi kokarin gyaran shari'a. To amma a larabci sai a ce ra'ayi. Don haka ce ra'ayi, kar ka ɗauki ra'ayi irin ra'ayi na ma'anar shi ta Hausa, ra'ayi ma'ana maganar banza, a'a. To su ne da suka ainihin yi karatu wurin Abu Hanifa, irin su Abu Yusuf da ainihin su wane ne Yaqub da sau Abu Yaquba, sai suka koma makaranta Imam Malik da Imam Abu Hanifa irinsu. Da suka je suna karatu, shi ko Malik malamin hadisi ne, baya son ra'ayi. In aka kawo hadisi kawai haddasana sai ai Fatiha alhamdulillah kuwa gamsu iyanan za a tsaya, ba za a tsaya ai ta jan shi kamar alewa ba. Da wannan sai suka rinka sako irin ra'ayoyinsu, sai Maliku ya gama kawo hadisi tsaf, sai su ce ma za ra'aita, to kai yanzu me ra'ayinka, mun ji dai hadisin, to kai me ra'ayinka. To shine sai Imam Malik ya musu tsawa akan haka. To shine sai almajiran Imam Malik na asali sai suka rinka zogalasu suna ce musu ashabun ra'ayi, sai kuma sunan ya bi su. Duk inda ka je ka ji ana cewa ashabun ra'ayi da su ake, in ka ji an ce kuma fuqaha'ul amsari, malaman birni, to ana nufin Imamu Malik, Imamu Ahmad, Imamu Shafi'i. To wannan kalmar in aka faɗi galibi 'yan Ahnaf suna jin haushi, saboda Abu Hanifa ba shi ciki, domin shi a ƙauye yake, a Kufa ce, lokacin ƙauye ce. To saboda haka duk sanda ka ji an ce wa qala fuqaha'ul amsari, malaman birni, to sai ka ce Maliku da Ahmad dawa da Ash-Shafi'i. Maliku na Madina, Ahmad yana Iraki, Shafi'i yana kasan Masar. To waɗannan 'yan birni ne. Imamu Abu Hanifa fa, to in aka ce 'yan ƙauye sai ku hau faɗa da kai da mutanen India ko Pakistan ko Bangladesh. Kuma haka ne, a ƙauye ne, don Kufa ƙauye ce lokacin. Wa qala ashabur ra'ayi, su kuma 'yan ashabun ra'ayi, wato 'yan Ahnaf suka ce yajibu 'alal musafiri wal maridi idza aqama, wajibi ne ga matafiyi in ya dawo gida da sauran rana, haka nan mara lafiya idan ya warke da sauran rana, idza aqama idan shi matafiyi ya dawo gida ya zauna, wa bara'a in mara lafiya ne in ya warke, wajibi ne at-tashabbuhu bisa'imina, dole ne ya kama bakin shi. To kaga wannan dama tunda aka ce ashabur ra'ayi kai ma ka san sauran magana. To malaman hadisi kuma kun san wata jarabawa, sai zama da yawancin malaman hadisin duniya sun fito daga cikin Ahnaf ne. Yanzu shi kanshi Bagawi kasar su Hanafiya ake bi, Imam al-Bukhari kasar su Hanafiya ake bi, shi yasa abin kaga suna yawan tashin hankali, saboda su so suke duk abin da fiqhun su yake ka ce amin. To shi ko malamin hadisi sai ya ce amana da sunna a hannu, sai a ce to kare ni Abu Hanifa kenan, sai ya ce a bare ni bane, amma lazimin barin magana wani reni ne, tun aka bar ta manzon Allah an rena shi kenan shi ma. Yo a rena Abu Hanifa ko ya fi sauki ko da haka ne fiye da a rena manzon Allah ko? Wa kana sawmu yawmi ashura'a fardan fil ibtida'i qabla an yufrada ramadan. Yace shi azumin ashura a farkon al'amarin musulunci farilla ne, dole ne kafin ainihin wato a farlanta ramadan, a da can farilla ne. Falamma furida ramadan, yayin da aka farlanta ainihin ramadan, faman sha'a sama ashura'a, wanda ya so sai ya azumci ashura sai ya azumta, faman sha'a taraka, wanda ya so ya bari sai ya bari. Ruwaya zalika an Aisha wa Abdullahi ibn Mas'ud wa Abdullahi ibn Umar wa Jabir ibn Samura radiyallahu anhu. Al-Imam al-Baghawi sai yayi ishara zuwa ga hadisan da ke tabbatar da wannan magana, yace an ruwaito wannan hukuncin da ya dunkule daga Aisha da Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Umar da Jabir dan Samura. Wannan ita ake kira ishara. Malamin hadisi sai kawo hadisi triyan da isnadi, sai ake akhrajahu. Idan ya gama kawowa sai yace kamar yadda ka ji wannan hadisin, to wane ma ya ruwaito cikin sahabbai kenan, to sai a ce yayi ishara kenan. Dan haka yanzu in ka je waɗannan hadisan karkace Imam al-Baghawi ya ruwaito daga Aisha, sai ka ce ashara ila hadisi Aisha wa Abdullah ibn Mas'ud wa Abdullah ibn Umar wa Jabir ibn Samura, ishara yayi. To irin wannan aikin ne Imam al-Tirmidhi yazo ya baiwa maza aiki. Malam Abdulrahman Mubarak Furi yazo ya fara sharhin Tirmidhi, in yazo kan irin waɗannan isharorin da Tirmidhi yake, yayi iyaka kokarin shi tahrijin su, amma abin da faskare sai ya ce falyunzar, aje alalaba jama'a karatu ya kare ke. Wannan aikin ne Ahmad Shakir ya fara, sai Allah ya dauki ran shi yayi mujalladi biyu. To shine Malam Nasiruddin Al-Albani, sai da ya share shekaru 40, shi kuma ya gama aikin da shekara ɗaya, shi ma ya tafi lahira. Wane mutum? Dan ka san irin waɗancan malaman nan, ashe ba ƙananan malamai bane su Tirmidhi. Tun da sai gwarazan zamaninku sun shanya rayuwarsu suke iya yin wani abu kwaya ɗaya na abin da su suka bari. Shi Tirmidhi yana da waɗannan asanidu ɗin, amma in ya kawo maka hadisin Aisha, to Jabir ma ya ruwaito, to me fa'idar ya maimaita? Ba fa'ida. Sai kawo maka sunayen sahabban da su ma sun ruwaito, sai ce to shi yana da isnadan amma bai son ya tsawaita, kai kuma ka tafi neman su. To kaga shi kadai yana da su, kai ko yanzu an baka neman su shekaru 40. Malam Nasiruddin Al-Albani ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan, su Ali Hassan suna can yanzu suna tahqiqin littafin, za a buga shi, ana fare zai kama wajen mujalladi 11 zuwa 12. To Allah ya kara musu yarda. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا ظاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء. كاغا ونن إسنادي تريان إمام البغوير راموش تحنير إمام مالكين. Tun daga tafiya ce tafiya, sai ka ji ya faɗo kan almajirin Imam Malik Abu Mus'ab Az-Zubairi, yace daga Malik, daga Ibn Shihab bin Zuhri sarkin malaman hadisi, daga ainihin Humayd dan Abdurrahman dan Auf, ma'ana dan gidan sahabi kenan, annahu sami'a Muawiyata ibn Abi Sufyana, shi wannan ainihin Humayd dan Abdurrahman ya ji Muawiya dan Abi Sufyana sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yawma ashura'a, a ranar ashura ama hajja, shekarar da ya hajji. Muawiya ya yi hajji so 50. Al-Imamu Tabari a cikin littafin shi mai suna Al-Qira liqasidi ummil qura, littafi ne akan bayanan aikin hajji, yace wannan bayanin da ake faɗi a hadisin nan Muawiya ya yi shi ne a hajjin shi ta ƙarshe. Da yi aikin hajji aka ce sai ya yi zaman shi, tunda shi yana ƙasar Sham, ya zo ƙasar Jazira, ya zo ƙasar Makka, ya yi aikin hajji, sai ya biyo ta Madina ya zauna har shekarar musulunci ta ƙare, har aka shiga cikin ainihin watan Al-Muharram, har aka zo ranar Ashura, sai aka ji shi ainihin shi Muawiya a wannan shekarar, wa huwa alal minbari, yana kan mimbari, to yanzu alifun da lamun da nan da ta shiga cikin mimbar wannan ta al'ahadu zihni ce ko ta al'ahadu huduri ko ko ta mece ce? Al'ahadi az-zihni ma'ana ala mimbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana akan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba alifun da lamun ce da ta shiga dan ta istigraqin jinsin dukkan mimbari ba, ma'ana ba wai kawai akan mimbari ba, akan mimbarin, mimbarin wasu kace mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ba wanda ya san wannan mimbarin da ake magana sai wanda ke gurin, ko sai wanda ya sani, ko sai wanda aka gayawa ma'anar shi. Yace to ya ji Muawiya yana kan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulu, yana cewa ya ahlal madinati, ya ku mutanen madina, aina ulama'ukum, ina malamanku, ku zo zan yi magana, malamanku su zo, idan maganan nan da nai ba daidai ba ce su gyara, idan daidai ce su tabbatar, kaga gaskiya kenan. Amma ka je kana magana a ƙarƙashin gado, kana magana a gefe, kana magana kana za ka yi magana an ce za a ɗauka, ka ce a'a. Me yasa? Jama'a mun gane, duk mutumin da yake da gaskiya yaya ta manufar shi yake yi, amma duk mutumin da kuka ji yana boyewa, yo to kana Makka ne zamanin Daru Abil Daru Arqam, ai ba Daru Arqam bace, ba wanda ya hana ka fito mana. Wannan kalubale ne ake wa duk wani mai da'awa. Jama'a yanzu masu da'awar dariqa, masu da'awar shi'a fiye da shekaru nawa mun jefa musu challenges, kalubalen tayya, cewa in ba ga tsoro ba yo ku fito mana ku saka littafan da kuka amince da su, ku rinka karantawa jama'a, kuma ku faɗi manufar. Yanzu mu in mun yadda sahabban nan tsinannu ne, wallahi alazimi haka za mu saka a kasar, mu rinka zunduma musu zagi, duk Najeriya kuma ai ta bala'i sai mun yi. Yo to wa za mu ji tsoro? Tun da dai baka ji tsoron Allah ba, to wa za ka ji tsoro? Bayan hadisi ya ce idza lam tastahi fasna ma shi'ta, matukar baka jin kunya kai abin da ka so. Yoto tun da za ka iya buɗe baki a ƙasa ka tara mutane ka ce Muawiya fa kaza ne, Umar kaza ne, yo fito ka faɗa a jama'a mana, ka kira wa'azin ƙasa baki ɗaya, ka je ka yi bayani, ka yi bayani a shiga a fita. Yo amma dan me za ku rinka boyewa? Ba ku da gaskiya ne, munafiƙai kuke. Jama'a mun gano wannan da kyau? Dashi sai da yace ina malamanku, malamai su zo, a gaban malamai za a yi magana. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزو الله يناتيوا لهذا اليوم قوانا يني ينزي عند ريك أننا دابا في دوري سنسا جواهر المعاني يتدابا سهوتا دموبا أرى من دين ومتاني بياني فيه متكوى سورا رالو كتيكا كوكوا با مبار ومدى بياني تو أما سن إسسك كراتون سيأجي أتكو لتافين بلوغ المرامي سيأتكو لتافين إزياء سيأتكو لتافين رسالة سيأتكو تاج ya dauko mu wata a waɗannan littattafan musulunci. Musulunci kuka ce shi permanent ne, ita kuma dariqa kuka ce temporary ce. Don haka musulunci na da littattafan shi, dariqa tana da littattafanta. To sai kuka zo kuka kawo littattafan musulunci sai kuma ku ce to ga fa abin da muke faɗi ana kafirta mu, amma kuma a ƙarƙashin ƙasa ga abubuwan da kuke faɗi akan ainihin waɗannan littattafan. Yoto da sai ku saka waɗannan littattafan ku yaɗa karatunsu mana. Na rantse da Allah ne idan tijjaniya nake ba abin da zai haɗa da karantar da Sahihul Bukhari. Yoto dan ne zan fata kai na lokaci, ni wa kaina tufka da warwara. Jawahirul ma'ani zan kawo in sa, kuma in yi sharhi, in yi bayani, kuma in ce sadaqallahu alazim. Tunda yau ba ka yadda da abu ba, ko kana shakkar shi, dan me za ka yi? Ku daina yaudarar kanku, ku daina cutar jama'a, ku daina ɓoye gaskiya. Wala taktumul haqqa, ku zan kuna ɓoye gaskiya, kuna rikita gaskiya, kuna ruɗa kan mutane. Sai mutum ya je ya ce la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad, sai salatin annabi ya haylala, sai ya ce kun ji fa, dan haka aka kafirta ni. Amma kuma in an zo maganar fa ba akan wannan bace, an yi maganar salati fatin, wane ne ya kafirta ka dan kai istighfari, ka ce astaghfirullah? Waye ce maka kafiri dan kawo wa manzon Allah Annabi Muhammad salati? Waye kafirta ka dan ka ce la ilaha illallah, amma cewa kai Allahumma salli ala Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq, kace kuma ta sai alqur'ani so 6000? Sai muka ce to ka zama arni.
abinda muka ce kenan, kuma har yanzu ba ma tantama ba mu kuskure ba, ko ba za mu karbi duk wata nasiha da za a yi mana ba sai an ka dalili. Duk wanda yake ga wani abu da yake kai ko Bukhari ka daga ka ce ya fi Alkur'ani, ya ka zama kafiri, iyakacin magana kenan, kut kenan. To amma sai in suka zo ba za su ce salati fati muka yi imani da ita ta fi Alkur'ani aka kafirta mu, sai su ce mun yi wa annabi salati ne, mun ce la ilaha illallah ne aka kafirta mu. Yo dan me kuke jin tsoro? Ya kamata ku ji tsoro ba. Allah ya shiryar da mu. To yace dai Muawiya an ji shi yana cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kulo li hadha al-yawm, ga wannan yini, hadha yawmu ashura, jama'ar musulmi yau ce farana ashura, lam yaktubillahu alaina siyamahu, Allah bai farlanta mana azumin shi ba. Haka ya kamata ka fassara wannan jumlar, saboda wasu sun yi kuskure da suka tashi fassara ta, sai suka ce lam yaktubillahu alaina siyamahu, da dai Allah bai taba farlanta mana azumin shi ba. A ƙarƙashin wannan fasarar ta su tana nuna cewa da aka yi da ashura farilla ce, to a rusa take nan, amma ma'anarta Allah bai farlanta mana ba, ma'ana a yanzu din nan ba farilla ba ce, ko da ita da ya taba zama farilla. Amma sai Mu'awiya ya ce wa ana sa'imu, duk da ba farilla ba ne amma ni ina yi, faman sha'a falyuftir, wanda ya so ya ci abinci sai ya ci abinci. To kaga wannan yanzu magana ce ta malamin fiqhu, ko in ka je ka karanta kitabu fada'ilin sahaba babin falalan Muawiya, za ka ji ainihin an kawo tsegumin Muawiya wurin Ibn Abbas, aka ce Muawiya fa in ya tashi wutiri raka ɗaya yake yi, aka kawo gulmashi, sai shi ainihin Ibn Abbas yake kai kake gulman Muawiya, baka san sahabi ba ne, baka san malamin fiqhu ba ne, ma'ana dan yayi wutire ka ka ɗaya laifi ya malamin fiqhu ne, ya san ilimi, ya san addini. Yanzu kun ga wannan magana ce ta malamin fiqhu, ya ce ba farilla ba ne amma yana yi. To muka ce a me yasa sai ya ce ai mustahabbi? Haka muka ce zulfatul israha ba farilla ba ce, sai ka ce yo to me yasa kuke, sai muka ce ai mustahabbi ce. Muka ce a in ka ga dama ka ci doki ka ci, in ka ga dama karkaci karkaci, sai ka ce a to me yasa kuka ci? Muka ce saboda halal ne. Gwangwanon yo kamar ba Kano ne sai ya ci gurasa da mai ya kwanta, ba sako ce ya sha fura da nono ya kwanta, ba zazzabi sai ya shafa ta ya kwance shi, kuma ka ce wannan sai ya ce halal ne. Amma duk wanda ya ce daga ciki wajibi ne, sai mu ce kawo hadisi. To iyakacin magana kenan. In kace yanzu cin tuwo ba dole bane amma kuma kane kana kai loma, sai mu ce ya aka, sai ka ce halal ne ai, ina cewa ba dole bane, ka daina cin tuwo har ka mutu, kana da kuɗi sai ka ci shinkafa ka ci farfesu ka miƙe ka kwance. Hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi, wannan hadisi ne da Bukhari da Muslim suka haɗu akan ingancin shi. Akhrajahu Muhammadun, malam Muhammadu al-Bukhari ya fitar da shi. An Abdullah ibn Maslama, daga Abdullah ibn Maslama ibn al-Qa'nab al-Qa'nabi. Wa akhrajahu Muslim, al-Imam Muslim ya fitar da shi. An Abi Tahir, daga malamin shi al-Imam Abi Tahir. An Abdullah ibn Wahab, daga Abdullah dan Wahab. Kilahuma, da Abdullah dan Wahab da Abdullah dan Maslama, dukkanin su an Malikin, daga Maliku suka rawaito wannan hadisi. Ma'ana yanzu Maliku ya yarda da Muawiya kenan, har yana rawaito hadisan shi ko? To ka gani, da a ce malaman kwamitin fatawa na Najeriya kwakwalwarsu tana aiki, da duk mutumin da ya zo ya zagi Muawiya to sai su ya karya alfarman mazhabin Malikiya. To amma da yake kwakwalansu ba sa aiki, wani daga cikinsu wanda shi ne shugaban kwamitin fatawar na Najeriya, a yadda ma yake naɗa kanshi yana ƙarya a duniya, shine wai al-muftil am na jamhuriyar Najeriya, ina nan da kasar da aka yi hira da shi a tashar jazira awa biyu. Abinda ya buɗe baki ya ce min, ni da shi da muke hira, sai ya ce shi wallahi bai san ana zagin sahabbai ba a Najeriya, bai taɓa ji ba, bai taɓa jin labari ba. Na ce akramakallah, amma kana da labarin ana zagin waliyai? Sai ya ce ƙwarai da gaske. Na ce to su sahabbai a ada'ullahi ne? akalla ka dauki sahabbai waliyai. To an ce ana zagin waliyai, ashe ana zagi hadda sahabbai ke. Yace shi bai taba ji ba. Me yasa? Saboda ƴaƴansu ne suke zagi. Ba su taba jin ana zagin sahabbai ba. Amma babu inda zaka kawo wani kasar an zunduma wa Sidi Abdulkadir ko Shehu Tijjani an zunduma mishi zagi, an ce Allah ya tsine mishi albarka. Babu wannan. Sai dai a ce ya yi kaza, ya ce kaza, ya ce kaza ga littafin. Iyakacin maganar kenan. To amma sahabban nan zunduma musu zagi ake, Allah Allah ya tsine wa Abubakar, Allah ya tsine wa Muawiya, Allah ya tsine wa Abu Sufyana, duk hausar duniya Allah ya tsine zagi ce. Amma ba su taba ji ba, kuma wannan kwararo kwararo ake bi'a ne, ba su taba ji ba, garuruka garuruka. Wannan wurin wa'azi ne za a je a sa, a ce Shehu Tijjani ya taba buga kudu na gabu, ko wannan na ne an taba kama shi, Allah ka da mushi duka, an kore shi daga kasar su an rufe. A ina aka rubuta littafin? Sai aka ce a Jami'ar Bayero. Waye rubuta? Wani almajirin Shehu Kaulaha ne. Ka duba hujja mai ƙarfi kamar Qur'ani. Ito an yi magana an ce ga wanda ya rubuta ta a kasar kuma yake, kuma almajirin mabi wannan hanya ne. Amma duk da haka sai aka ce ba a kawo hujja ba. Amma waɗannan masu bi kororo kororo suna tsine wa sahabban nan babu wani dalili da suka gabatar. Amma da ita ƴaƴansu ne sai suka rufa musu asiri, suka ce wallahi su. Don ɗayan ma da ya tashi magana sai ya ce, yo ai ma an ce ana zagin sahabbai, ai zagin sahabi makaruhi ne kawai. Yace amma wanda ya zagi wali, to wannan ya hankali zai fita musulunci. Yo ka ji fa, sahabbai ma su fa ba su ma kai darajar wali ba. Akwai son zuciya a cikin harkar nan jama'a. Wallahi akwai son zuciya. Allah ya kiyaye. To jama'ar musulmi, yana da kyau mu yi abin da ainihin dama aka yabe mu akai, wasu kuma suka zarge mu akai. Dama aka ce rahoton Iran ya ce an kintsa tsab, za a saka wa 'yan Najeriya aqidar zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai aka samu wani mai suna Muhammad Awwal, ane mai laƙabi da Albani, sai ya rugurguza wannan kwangilar. Duk inda ya je sai ya daga littafi ya ce gashi, sai ya yi tarihin littafin tukuna, sannan sai ya ce ga sahabin da zai tarihi. Don haka da aka zo sai aka ce ko an zagi sahabban ma baya tasiri. To bari mu yi haka. Gaba gare ni nan littafin Sirru Alamin Nubala, tarihin manyan malamai waɗanda suka haɓaka hamshakai, waɗanda suka sha karatu suka koshi. Waye rubuta wannan littafi? Al-Imamu Az-Zahabi Abu Abdullahi Muhammad Ibn Az-Zahabi. Yace ana Ibn Az-Zahabi, sai ni dan mai zinare. Wa'ance ne ya kai ka tara waɗannan littafai kai karatu? Yace ubana zinare yake siyarwa. Wannan littafi mujalladi 22 ne, afwan 23, tarihin manyan malamai ne. Duk malamin da zai kai a ce mai hamshaki ba, babu tarihin shi a cikin littafin, sai wanda ya haɓaka ya kai ya komo, ko manyan injiniyoyi, ko likitoci, ko ƙwararru a wani fanni na falsafa. Ya kawo daga ƙungiyoyin musulunci, ya kawo daga kafirai, ya kawo daga maguzawa. In dai kai malami ne ƙwararre a fanninka, ya yi tarihinka. To da ya tashi sai fara da babban malami daga ainihin cikin manya-manyan malamai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aminul umma, sakataren da manzon Allah ya amince dan al'umman nan a hannun shi inda yana da rai, shine Abu Ubaidata ibn al-Jarrah. Ya fara da tarihin shi, ya fara tun daga wannan zamanin har zuwa zamanin da shi yake rayuwa, shekaru 700 na farkon musulunci. In yazo zai kawo sunan malami, ya kawo sunan iyayen shi, kakannin shi, malaman shi, almajiran shi, sanda aka haife shi, inda ya karatu, ɗabi'un shi, siffar shi, kalar jikin shi, kalar gashin shi, kaza, yana rina gemun shi ma ko bai rinawa, duk sai fa ya kawo fa. Zahabi kenan fa a cikin wannan littafin jama'a musulmi. A je a sai Sirru Alamin Nubala'i, malaman sunna da ake koyi da su, za fa ka ga tarihin su a ciki. A nan ne fa za ka ga tarihin Khayyatus Sunna. Wani tela ne shi, laƙabin shi kenan, telan sunna.
wai me ya faru na kai mutuwa ka mishi likafani ka ce akar maka Allah muna zo a shirya mana likafani za a yi hula za a yi wando za a yi kallabi za duk aka gama sai ya ce to kuna tafiya sai muku irin yadda aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam dan aka zo ya kai haka sai ya ce hadha huwa sunna ita ce sunna shine sai aka sa mishi khayyatus sunna kelan sunna shi yasa aiki ne jama'a to al-imamu az-zahabi kenan a cikin siyaru alamin nubala gashi daga ciki yau za mu tsakkuro tarihin Muawiya za mu tsakkuro muka ce domin sai da ya ci shafi 44 ya shafi 44 da mu ma sai mu kwana 44 muna karatu muka ce za dan haka za mu dan tsakkuro maka ne ka dan juwaye Muawiya tukuna ka je kuma ka karanta tarihin Muawiya a cikin Usdul Raba a cikin al-Isaba fi tamyiz as-sahaba a cikin al-Isti'ab ila ma'rifati al-ashab ta Ibn Abdul Barr ka je ka sha karatu za ka san sahabban manzon Allah suwaye jama'a wallahi tallahi in ka taba zagin su sai kai istighfari saboda Abdurrahman ibn Auf fada ya hada shi da sahabi Khalid ibn al-Walid a halin ma'ana a sahabban ma akwai senior da junior akwai babba da karami Khalid ibn al-Walid daga baya musulunta amma ko an san shi Usama musulunci sojan musulunci ne duk da hidimar shi da yawa musulunci da ya bude baki wata ran ya zagi Abdurrahman a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ran shi ya baci sai ya ce ku daina zagan mun sahabbai na kai ka ce shi Khalidin ba sahabi bane tunda ya ce ku daina zagan mun sahabbai na rantse da Allah dinare da zaka bayar wanda ya kai girman dutsen Uhud bai kai cikin tafi da sahabi na ya kawo ya bayar na hatsi ba yace bai kai rabi ba da sahabi zai kawo shinkafa ko taliya ko wake ko dawa ko gero rabin tafi ya bayar kai kuma ka bada sadakar zinare da ya kai girman dutsen Uhud aka ce wannan zinare naka duk girman shi duk darajar shi duk kimar shi bai kai darajar tafin abin da sahabi ya bayar ba dan sai Allah ya ce da mu da duk wani mai hankali ya ce la tattakhidhu kum gharaba Allah Allah fi ashabi dan Allah dan Allah sahabbaina kar ku mai da su target ku mai da su karam bara ya zama duk wanda ya tade gafar shi ya harbo sahabbaina manzo Allah ya ce dan Allah ku yi min arziki kar ku min haka yanzu don Allah ba zagaji ne kai ba Kano ne kai ba Sokoto ne kai kowane iri ne kai in kuka zo kuka cika titunan Zaria kuka tsine wa George Bush duk mutanen Zaria ba za su saka muku ƙuri'a ba ba za su goyi bayan ku ba yo George Bush ya cancanta a tsinewa ko ku Abubakar ne Siddiku yanzu jama'an musulmi ba za a yi manzon Allah kara ba yo abokin ubanka ko da ganin shi kai yana tata ai zaka ji nauyin ka bude baki ka zage shi abokin ubanka balle abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wulakanci ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma rashin sanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma alhamdulillah galibin waɗanda suke wannan bambarmar they are not intellectuals ba ƴan makaranta bane masu hankali duk ƴan makaranta sun yoye wa tafiyar gidadawa aka dauko ƴan kauye waɗanda rikicin gonaki tsakanin su da dagatansu ya kakare musu wuya sun rasa yadda za su sai suka shiga cikin tafiyar dan kai aje ayi zanga-zanga a kona gidan hakimi a kwata musu haƙƙin su yo in ba haka ba dan birni yaushe zai bai bude baki zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a yanzu dattijo ne a Kaduna da aka nuna mana shi aka ce wannan dattijon shine injiniyan Sardauna da ya gina mishi Sultan Bello babu muke ce mai saboda ganin karamar shi amma wa muke girmamawa Sardauna muke girmamawa yo ba za a girmama manzon Allah a cikin sahabban shi ba a cikin abokan shi ya zama ba wanda za a bude baki a zaga a musulunci sai sahabi sai matar manzon Allah duk musulunci ɗan takife nawa ne a cikin musulunci duk ba a dibo su an zage su ba sai sahabbai waɗanda Allah madaukakin sarki ya kakkabe su yake gaba ɗaya ya gafarta musu ka karanta Suyuti a cikin Ad-Durrul Mansur a ƙarƙashin ayat Tauba yace da za ka daga sunayen sahabban nan ka ce duk waɗannan ka ce ka rantse da Allah biyan aljanna ne yace ba kafara a kanka saboda Allah baya magana ya canza Bukhari ya rawaito hadisin Hatib ibn Abi Balta'a tona asirin manzon Allah ya je rubuta takarda aika wa mutanen Makka yace bayan gaisuwa labari gashi nan tafe cewa za a zo a yake ku
abin da yasa ni dan ciya ne a garin ku amma ina da dukiya, nayi muku haka ne dan ku taimaka ku kare min dukiya ta, za mu kawo farmaki mu da mai gidanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya dauka ya bai wata mata, ta dauka ta sa a cikin gashin ta, ta kitse ta kama hanya ta tafi. Mala'ika ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Hatib ibn Abi Balta ta yace amanarka. Manzo Allah yace ina Aliyu, tufurtan dan yan sanda, a je a zo da ita. Nan da nan Aliyu yaje yace bawa Allah ki kawo takarda. Tace ba takarda. Ki kawo takarda, tace ba takarda. Sai ce shikenan. Har ya juya yace kai, manzo Allah yace akwai takarda. Wata mace bakin tikari tace ba takarda, bai yiwa ke ki kawo takarda, ba haka ba wallahi zan yi mutsu da ke in ja kafakin kai ki ga manzo Allah. Tace tsaya. Ta kwanto kanta ta kawo takarda ta baya. Aka zo aka kira jama'ar musulmi aka tara su aka karanta takarda. Hatib ibn Abi Balta ata yana gurin. Manzo Allah yace ya Hatib, menene haka kai mun, me yasa ka ci amana ta? Yace wallahi ya manzo Allah, ba nayi da nufin munafinci bane. Yace ka san ni dan cilani ne, ban da kowa a Makka, kuma na baro dukiyata. In aka je yaki, kowa dangin shi zai kare mai dukiya yan gari, amma ni dan cilani ba wanda zai karan dukiya. Na yi musu haka ne kawai dan su ga na mutunta su, su taimaka su karan dukiyata. Amma wallahi ma na faktu, wallahi ba munafinci nake nufin yi ba. Umar ya ce ya manzo Allah, wallahi wannan munafiki ne, ka bari in cire kanshi. Manzo Allah ya ce ka bar shi. Ya je Badar, ya je yakin Badar, Allah ya gafarta musu, ya ce duk abin da suka yi an gama. To jama'a, haka sahabban nan suka rinka samun albishirin gafara daya bayan daya, sannan sai Allah ya zo tattara su ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radwan wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar. Yato wai kawai wai saboda yan shi'ar Najeriya wai suna da tsiwa, sun iya rashin kunya, wai dan haka abinda suke so wai a daina ainihin tona asirin malaman su saboda sun zage sahabbai. Har gida suka same ni shekaru 7 da suka wuce, don Allah arzikin da suke so musu in daina taba zazzaki da Khomeini. Nace ai wannan mai sauki ne, kowa san kafin Khomeini mu gane cewa zindiki ne, kafin mu gane zazzaki zindiki ne, har fara zazzaki nake yi. Duk wanda ya san ne ya san haka. Yan izala duk sun zarge ni cewa dan shi'a ne. Nace a'a, mutum ne yace shari'a ba za mu yi mishi kara ba. Mutum yace shari'ar musulunci yake goyon baya, yake gogormaya, yace revolution, mu ma kuma ɗan revolution ne. Yato dan bai ce yana cikin tawagarmu ba, ba za mu yi mai kara ba. Dole ne mishi kara, don me ba kungiyanci ya dame mu ba? Kowaye kan ka ce shari'ar musulunci, sai mu ce muni maka kara. Abinda muke wa kara kenan. Khomeini nan, sanda Khomeini ya rasu, ku in ba ku san tarihi ba, a masallacin nan sai da muka yi Khomeini salatul ghaibi. Don a lokacin mu bai bayyana mana cewa yana da wannan muguwar aqida ba, sai da muka yi mishi salatul ghaibi. Duk da cewa a fahimtar mu muna fahimtar cewa salatul ghaibi tana faduwa akan mutumin da ainihin aka yi mishi a kasarsu, amma saboda muna ganin wannan mutum revolutionarist ne, yo ashe ba kiyayya muke mishi ba, amma kafirci ne bayyana. Menene mai Ishmawu yace? Yace wanda ya salla bayan mutumin da ya zan kafiri ne ko fasiki, summa tabayyana lahu, sannan daga baya gane yace a ada salatu. Yo ka riga ka gane gaskiya, mun gane gaskiya, sai kuma mu ci gaba da kare su? Yo in suna so su fito su shela su ce wallahi zagin sahabbai da suka yi sun yi kuskure, ba ruwan mu da su, su je su tada a wasu, mu ma mai ta tamu. Amma waɗannan sahabban hadisan su fa muke koya jama'a, kuma mu a cikin hadisin nan aka san mu muka yi bakin jini, kuma sahabban nan an tarkata su an ce duk yan wuta ne sai kwahu. Yo kuma sai mun shiru. Yo in ku ƴan ƙauye ne, mu fa ƴan bariki ne. Saboda Allah jama'a, ku dubi maganan nan da kyau jama'a. Duk mutumin da yake neman sulhu da mu akan mu daina taba zazzaki ko mu daina taba Khomeini, sai ya ce wa zazzaki ya janye maganar shi da yayi. Shikenan, ya je ya ci gaba da da'awar shi, ya ci gaba da duk abin da zai yi. Ba ruwan mu da shi, dan mazhabin mu ya saba da kai. Ko dan kana bin ash'ariyanci, muna bin aqida ta salaf, mu wannan ba matsala bace. Amma matsala karka taba mahuwa ma'lumun min ad-din bid-darura, abin da yake tabbataccen abu a addinin musulunci. Ya jama'ar musulmi, a dubi Abu Huraira rawiyatul islam, mutumin da ya ruwaito riwayar warshi, a ce wannan mutum kaga hadisan ƙarya yake, yana yawo yana ko dan kanzo, har shi ne kuda ya fada cikin koko.
yace a kawo ai ma ga hadisi abinda zazzakin ne ya fadi fa kenan Khumaini nan abinda ya fadi a cikin littafin shi al-hukumatul islamiyya shafi na 52 yace tabbataccen aqida ce cikin aqidar su ta shi'a cewa limaman su guda 12 wadanda ke fara daga kan Aliyu suke kariya zuwa kan Al-Hasan al-Askari abinnan me yake da suna wannan mahadi yace waɗannan limamai 12 tabbatacciyar aqida a wurin su shi'a sun fi annabi na kusa da manzo daraja sun fi mala'ikan da ke kusa da Allah daraja wannan maganar da ya faɗe ta ba fa mu kafirta shi ba da muka buɗa a shifa muna karanta a shifa da iyayenku suke rubuta ana sha mu karanta muke da muka buɗe sai muka ji Al-Qadi Iyal ya ce tabbata hakika duk dan shi'ar da yake limaman su sun fi annabawa da mala'iku daraja yake to wannan kafiri ne yana cikin ashifa fa wannan karatun in ka hada cikin biyun nan sai ka ce to yanzu wace yake fatawa albani ma a ciki duka karantawa fa muka yi muka fada amma sai a ce dan Allah ka daina taba mana malami mu duk abin da zaka fada ka ba dan Allah malamin ku ya daina taba sahabbai duk abin da zai fada mu ma ya je ya fada yo ba shikenan ba we have balanced the equation Allah ya kiyaye to don haka dai ga dai sayar wa alamin nubala tarihin sahabban nan dai ana nan akan su sai an yi dai sahabban nan dai da ba a kauna sai an yi tarihin su insha Allah Umar ya ji wani dan shi yana zagin sahabi da ya bi shi da gudu suka rufa yace na kama ka sai na datsa harshen ka haka ce ranka ya dade daga yayi zagi kawai yace yana zagawa manzo Allah aboki a bar shi da wannan harshen ya sake cin abinci da shi ce wallahi sai dai ban hadu ba sai na yanke mai harshe ka karanta a shifa gashi dai a cikin littafin siyar wa alamin nubala tarihin manyan malamai haɓakaku tasnifil imam Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman al-Zahabi imam al-Zahabi aqalla yau shekarun shi 700 da rasuwa aqalla shekarun shi 700 da rasuwa Allah ya gafarta mishi mujalladi na uku ne yake hannuna shafi na 119 yace malami na 25 Muawiyah ibn Abi Sufyan Muawiyah dan Abi Sufyan sai ya ainun sai ya kewaye ainun din me yake nufi aljamaa duk malaman hadisi sun fitar da hadisin shi ma'ana ainun din kenan Muawiyah dan Abi Sufyan to waye Abu Sufyan din baban shi sai yace Sakhr ibn Harb Sakhr dan Harb domin Abu Sufyan al-Kunya ce sunan shi Sakhr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab kaji idda suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kan kakan manzon Allah mai suna Abd Shams Abd Shams kakan manzon Allah ne to tanan suka hadu don hakan an ce Aliyu jinin manzon Allah ne shi wannan fa jinin gidanku ne gashi inda Aliyu ya hadu da ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zumuncin jini haka shi ma ainihin Muawiya ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zumuncin jini kuma abin ai ba zumuncin jini bane in ba haka ba Abu Lahab ba su hada zumuncin jini ba wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne uba ɗaya suke uwa kuwa da tashi Abu Lahab amma har kiyama ta tashi gashi nan ana karanta ana tsine mishi albarka tabbat ya da Abi Lahab wa tabbi ai abin ba kabilanci bane Amirul Mu'minin ne yace sarkin mu'minai Malikul Islam sarkin musulunci ba sarkin gargajiya bane Abu Abdurrahman baban Abdurrahman al-Kunya shikenan al-Qurashi ba Qurayshin asali al-Amawi dan kabilar Banu Umayya don kaji a can an ce ainihin wato Ibn Umayya al-Makki dan Makka ummuhu ya sunan uwar shi hiya Hind bint Utbah ibn Rabi'ah ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay kaji uwar ma tana da dangantaka da uban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Hindu yar ainihin Utba yar Rabi'a yar Abd Shams dan Abd Manaf dan ainihin wato Qusay gashi nan duk kaji Muawiya duk inda aka sarkafa aka sarkafo sai su hade da manzon Allah a wajen nasaba jama'a mun fahimci wannan da kyau qila innahu aslama qabla abihi waqta umrata al-qada'i wasu malamai suka ce ya musulunta ne shi Muawiya kafin mahaifin shi ya musulunta a yaushe a lokacin da aka yi umratul qada manzo Allah ya tafi zai umara sai suka tare shi suka hana shi ita ce wanda Allah ya ba da labari a cikin suratul fatih to shekara da take yi sai aka je aka rama waccan umra, shi yasa sai aka kira ta umratul qaba. To aka ce ya musulunta a wannan lokacin ne, amma Zahab ya ce ya musulunta tun Amul Hudaybiya ne, ya boye musuluncin shi ne sai a wannan shekarar ne ya bayyana. Haka ya faɗi anan tarihin shi a gaba. Wa baqiya yakhafu, gashi ma nan yana faɗi anan, wa baqiya yakhafu min al-lihaq bin nabi sallallahu alaihi wasallama min abihi, da ya musulunta sai ya rinka ainihin wato boye musuluncin shi saboda yana tsoron mahaifin shi. Walakin ma zahara islamuhu illa yawm al-fath, bai bayyana musuluncin shi ba sai ainihin lokacin fatuhu makka. Haddasa an nabi sallallahu alaihi wasallama, ya koyi hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ma'ana dalibin wane ne? Dalibin manzon Allah, graduate din university manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Don Allah ba za ka mutunta shi ba? Yo koyi Okonkwo, yanzu kaga an ce graduate na ABU ne, ba sai ka ji wannan ma fa namu namu ne ta wani gefen saboda yayi ABU saboda albarkar Sardauna, ko ba haka bane? Kana zuwa kala ba, kace daga zariya kace, sai ce ah, I was a graduate of ABU, sai ka ji ah, wannan ma fa kamar Hassan ɗinka ne, Usainin ka ne shi. Me yasa? Saboda duk sanda aka ce kusanci ya taho ya taho ya taho, sai ka rinka tunanin wane ne yafi kusa da kai. Yanzu ku duba, an ce ya koyi hadisi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa kataba lahu marratin yasira, yan lokuta kadan haka ya rinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rubutu wasiqu, rubutu wahayi. Wa haddatha aidan an ukhtihi ummul mu'minina ummu habiba, manzon Allah yana auren yar shi, yar Muawiya, ita ce ummu habiba. Lokacin da ummu habiba ita da mijinta suka yi gudun hijira zuwa kasar Habasha, sai mijinta ya rida sai ya mutu a Christianity. Da ta gama ta kaba, sai manzo Allah ya aika sarki Najashi cewa ka biya min sadaki ka aura mini ita. Manzo Allah ya aure ta ummu habiba. Dan haka al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi a cikin aqidar shi yace Muawiya khalul mu'minina, khalul mu'minin, kanin uwar mu'minai ne. In dai kai mu'mine ne, to ummu habiba uwarka ce, shi kuma kaninta ne, to Muawiya kanin uwarka ne, sai ka ci gaba da tsine kanin uwarka. Wa an Abi Bakr, haka kuma yayo riwayar hadisi daga Abu Bakr as-Siddiq, wa Umar, ya koyi hadisi a wurin Umar. Rawa an Ibn Abbas, Ibn Abbas ya ruwaici hadisi daga gare shi. Ka gani? Gashi su yanzu Ibn Abbas, duk wanda ya karanta tarihin musulunci ya san yana kungiyar Aliyu ne, amma gashi ya koyi hadisi a wurin shi. Wa Sa'id ibn al-Musayyib, da Sa'id dan Musayyib akhir al-mutaqaddimina, wa Abu Salih al-Samman, da Abu Salih al-Samman al-Majrim Abu Huraira, wa Abu Idris al-Khawlani, da Abu Idris al-Khawlani wani babban wali ne wanda ya ruwaito hadisin ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wani wali ne gashi yayi koyi hadisi wurin shi. Wa Abu Salamah ibn Abdurrahman, da Abu Salamah dan Abdurrahman dan Auf dan gidan sahabi, wa Urwatu ibn Zubair, da Urwatu dan Zubair jikan Abu Bakr as-Siddiq, wa Sa'id ibn al-Makburi, da malan Sa'id ibn Sa'abi Sa'id ibn al-Makburi, wa Khalid ibn Ma'adan, da Khalid ibn Ma'adan, wa Hammam ibn Munabbih, wa Abdullah ibn Amir al-Muqri, wal Qasim Abu Abdurrahman, aka ce da Hammam dan Munabbih, da Abdullah dan Amir ainihin al-Muqri al-Rammani, wal Qasim, da kuma al-Qasim dan Muhammad dan Abu Bakr as-Siddiq jikan Abu Bakr as-Siddiq, Abu Abdurrahman baban Abdurrahman dan Qasim malamin Imam Malik. Jama'a, haka fa zamu zauna mu san tarihin sabban nan. In ba haka ba, wallahi alazim, sai wani ya je ya dauko wasu zindikai ya zo ya gyara su, ya dibi mutanen kirki ya kwashe su. Haka wani zindikin dan Shi'a ya kwaso wasu sahabbai manya-manya, sai ya ce wai waɗannan duk ma ƙarya ne, ba a ma yi su ba, wai kawai an tsara sunan su ne, aka tsara hadisan su. Sai ka san wani shine dan wani jikan wani zama za ka yi, sai san kana son ka zama muhaddisi, wallahi duk hayaniya ba ka bata, zama za ka yi ka rinka karatu, kana zuba karatun ne yana shiga cikin kwakwalwarka, kana kuma roƙon Allah, Allah ya tsare maka shi. Amma wallahi in ba haka ba, irin waɗannan sai ka kasa gane wani wane ne. Yanzu wannan an ce Al-Qasim Abu Abdurrahman, waye Al-Qasim dan Muhammad dan Abi Bakr as-Siddiq, wanda ainihin aka haifi ubanshi sa'ad da aka tafi aikin Hajji a Dhulhulaifa, shi kuma ya haifi Abdurrahman dan Qasim malamin Imam Malik, ba Abdurrahman dan Qasim almajirin Imam Malik ba dan Misra. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Wa Umair ibn Hani, da Umairu dan Hani, wa Ubadatu ibn Nusayyin, da Ubada dan Nusayyin, wa Salim ibn Abdullah, da Salim dan Abdullah dan Umar, wa Muhammad ibn Sirina, da Muhammad ibn Sirin wanda an tabbatar da ya fi kowa sanin fassarar mafarki a zamanin shi cikin tabi'ai, malamin Imam Malik. Imam Malik yana yaro yazo ya ce akramakallahu na yi mafarki na ga mala'ikan mutuwa jiya. Sai malam Muhammad dan Sirin ya ce to da ka ganshi sai ka ce yaya, sai nace mai mala'ikan mutuwa yaushe zan mutu. Kaga tambaya ta fi kama da ta yara da, yana yaro ne Imam Malik kuma malamin shi ya kware akan fassarar mafarki. Yace to da kace mala'ikan mutuwa yaushe zaka mutu, me yace maka? Yace sai ya cura yatsu biyar sai ya min haka. Yace kai sai na tashi a firgici a uzubillahi. Kwana biyar, wata biyar, shekara biyar, ai sai ka rike tarbiyyar hau burzu malam, kai ta fike domin mutuwar ta same ka kana tarbiyyi. Yace da na gaya mai haka sai yace kar ka rude. Yana gaya maka cewa kai tambaya ɗaya daga cikin biyar wanda ba wanda ya sani shi Allah. Inna Allaha indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun bimaa ba ta kubu ba da gaba. Yace abinda yake nufi da haka ce. A gani kai ma goban kai mafarkin mala'ikan mutuwa ka kuma. To kaji wannan malamin ma almajirin Muawiya shi ne aka zo makarantar shi ana tsaye gumi ana zagin Hajjaji, ya ce ku daina zagin shi, abinda ya aikata ya aikata, kuna zagin shi, shi macuci ne, ranar kiyama in aka ɗibe zaluncin da yawa jama'a shi kuma sai a ce kun zage shi, shi ma sai a ɗibo zalunci. Yasa wani ya cuce ka, wani ya cuce ka, wani ya cuce ka, eh ranar kiyama za a ji haka. Yo kai ma da wani ya wuce ka zage shi, da wata ta wuce kai mata ƙazafi, da wani ya wuce da sabuwar mota kai ma ka ji haushi, kai aikin banza haramiyar kuma ya kai ka san haramiya ce. To duk in ka je lahira sai an gama biyan ka tsaf, kana kwadayi kana haɗe, yau za ka shiga aljanna, sai a ce tsaya wa kifuhum innahum mas'uluna, kai ma ka zagi wani, sai a ɗibo sallolinka na azhar duk gaba ɗaya na zamaninka, sai a ce to a biya shi, a kwaso sallolin la'asar ɗinka gaba ɗaya sai a ce a biya waccan, a kwaso sallolinka na magariba duk sai a biya wani. Kafin a tashi kiyama a kakkaɗe yinin sai ka waye gari ka zama tantirin matsiyaci, sai kwando kwando na zunubi, ta ce to ku huta da shi. To wannan shi ne cikakken fallasan shi, shi ne matsiyaci, tantirin matsiyaci jama'a. Wa walidu Amr ibn Shu'aib, da kuma mahaifin Amr ɗan Shu'aib, wato Shu'aibu ɗan Muhammad ɗan Abdullahi ɗan Amr kenan, duk sun yi karatu a hannun shi wannan Muawiya. Wa khalqun siwahu, akwai halittu da yawa ma banda waɗannan duk sun koyi karatu a wurin shi. wa haddasa anhu min sahabati aidan, har wani daga cikin sahabbai ga waɗanda suka koyi karatu a wurin Muawiya, akwai jarir ibn abdullahi al-bajli, wanda ya musulunta a ƙarshe rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam daidai lokacin da ainihin har ya ruwaito hadisin shafa akan hufi. Wa abu sa'idin, da sahabi abu sa'idin al-khudri, wa nu'man ibn bashir, da nu'man dan bashir. Jama'a mun gane wannan da kyau ko, wanda ya rawaito hadisin daidaita sahu karanta Riyadus Salihin da hadisin Salati, wa ibn Zubair da Abdullahi dan Zubair. An gane wannan da kyau ko, ma'ana kamar yadda ya karantar da Urwatu dan Zubair ya kuma karantar da ainihin Abdullahi dan Zubair. Zakar ibn Abi Dunya, akwai wani babban malami sunan shi Ibn Abi Dunya, dan baban duniya. Wa ghayruhu, da wani shi suka ce anna Muawiya ta kana tawilan, Muawiya dogo ne, kaji zahabi ko, Muawiya dogo ne, abyada fari ne, jamilan kyakkyawa, idza dhahika, idan yayi dariya, in qalabat shafatuhu al-ulya, sai leban shi na sama sai ya dan fito haka. Malaman hadisi kenan, ma'ana wai in ma yayi dariya, yanzu leban shi ka san wani ya dan yi dariya sai ga leban shi haka daga sama ya dan, to wai Muawiya ma haka yake, dan dai a suranta maka shi yanzu da ka suranta a ranka sai ga kamar kana ganin shi. Sannan sai yake cewa wa kana yahbibu, ya kasance yana rina gemun shi da lalle ko da za'afaran. Sunna ta nuna haka, sunna ta nuna falalar mutumin da ya rayu a musulunci har ya furfura. Hadisai sahihai cikin musnad al-Imam Ahmad da sunan at-Tirmidhi da Abu Dawud, manzo Allah yake duk mutumin da ya girma a musulunci har ya furfura, ranar alkiyama za ta zama mishi haske gaba gare shi. Malamai suka ce za ta zama maka ainihin wato wata na'ura ne, wata halitta za ta zama sai ta haska maka a kiyama. Sannan za ta zama haske a nan duniya, da zaran kana da furfura duk wata shedanta ai kai ma dole ka hakura yo to dan shedantan ma a lokacin ba za ta karbe ka ba ba za ta yadda da kai ba to dole ka natsu da ka natsu shikenan sai ainihin ka kama addinin musulunci jama'a mun gane wannan da kyau ko ku karanta littafin ainihin malam Muhammad ibn Sa'id al-Qahtani mai suna ainihin abin nan nurush-shaybi fi daw'il kitabi wa sunna hasken furfura annabi ya hana a tsige furfura kana da furfura kakka tsige ta ai yau zaka je tadi bar ka dan tsige ka dan gaggyara a dan duba ba sauran ko kwade ko Allah sai ya tona asirin ka sai wata tannan nade sai ka je kawai ka banta kuma shikenan sai ta ce lafiya wannan chok ne kana karanta ne furfura a'udhu billahi Allah tona asirin ka wallahi mukhrijum ma kuntum taktumuna ba kyau cire furfura jama'a furfura akka furfura a gemu furfura a ko ina ka batta haske ce to amma in baka santa sai ka samu lalle ko za'afaran sai ka sa mata sai ainihin ta yi yalo to sunna kuma kenan annabi yayi sahabbai sun yi annabi ya ce ai sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan aka ce to Muawiya yana yi da me yake sai aka ce bi sufrati sai ya samu sufra za'afaran sai ya sa ka anna lihiyatahu dhahab sai ka ga gemun shi yana sheki kamar gold kamar zinare domin da ma yakan zama goldish color yakan zama kala ne na gold jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan kenan to dai kamar yadda nace mana zamu dan tsukuro ne ka dan daga cikin wannan ainihin tarihi nashi sai mu ketara inda Imamu Zahabi wata magana mai ban sha'awa wadda za ta wadatar da duk mumini game da duk hayaniya akan Muawiya yace وخلف معاوية خلق كثير يحبونه معاوية يا كنتا يا متو يا بر دنيا يا بر جماعة ديوا سنا قونشي ويتغالون فيه سنا كيوا متكا سنا كيتر حد وجن اينهن صنش ذاك قصنا يا بم معاوية سنا تيني وعلي تكاقون سن كيتر حد ويفضلونه سنا تيتي تمعاوية اكن اينهن علي in ma qad malakahum ko dai yanzu ya mulke su ne sun ji dadi bil karam yayi ta musu kyauta wal hulm yayi ta musu ya rinka nuna musu hakuri don ana yawan siffanta shi da hakuri wal ata'i da kyauta ko ya zan a mulkin shi yayi ta musu kyauta yayi ta musu alheri yayi ta musu hakuri don haka sai ga suna son shi suna fifita shi har suna zakewa don ka samu ahlus sunna masu bin manhaji na salaf muna da adalci kar ka taba tunanin wai mu muna kin Aliyu ko mu muna ganin cewa ma Aliyu da Muawiya daraja su daya a Aliyu ya kere Muawiya nesa ba kusa ba to amma me Muawiya ya za a zage shi mu tambayar mu kenan me yayi maka zaka zage shi jama'a mun gano wannan da kyau ko ma'ana muna aibanta waɗannan ne da ke zakewa a wajen son shi da kaunar shi sai Zahabi yake cewa wa in ma kad wulidu fi shami ala hubbi ko dai zan an haife su a kasar sham a cikin son shi an haife shi an ko dai kaga mutun yana son Muawiya me yasa an haife shi tsakiyar anguwar da yake kawai Muawiya ake so shi ma sai kaga ya tashi da kaunar Muawiya kauna ta takalidanci kenan wa tarabba auladuhum ala zalika sai zan kuma irin waɗannan mutane sun renu ƴaƴansu sun tarbiyyaci ƴaƴansu akan wannan soyayya وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة أخوي صحابيك أندق تكون وأن دعك ساموها سنة أو نرمو أوية أو نات أو ند حتى كي سنة يؤكنت كما سنة أنس أكنت وعدد كثير من التابعين والفضلاء دكما ديوا دك تابعي دمن يما لميما سفللا سنة أو نرمو أوية سنة أنس أكنت أو نرمو أوية وحاربوا معه أهل العراقي حرما سك حتى كي تارد معاوية suka yaki ainihin mutanen Iraki suwa kenan su Aliyu wa nasha'u 'ala an-nasbi to sai aka samu irin waɗannan mutanen sun taso akan aqida ta nawasib nasibawa wasu mutane ne waɗanda su kuma hannun riga suke da ƴan shi'a ba su kaunar sahabbai su kuma nawasib ba su kaunar ahlul bait to mu aurin mu waɗannan duk matattu ne in ka ce baka san Hassan baka san Husaini baka san Fatima baka san Aliyu to mu ba kai mu ma ba mu san ka to waɗannan su ne nasu ba. In kana son ganin bayani akan su, ka je ka ɗauki littafin Al-Aqidatul Wasitiyya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tare da sharhin Ibn Al-Uthaymeen, ba da gamsasshen bayani akan su. Waɗannan nawasib ake ce musu, da suka renu suka ginu akan ƙaunar ainihin Muawiya, sai kuma aqidarsu sai ta zama sai suka nassaba kansu, sai suka nassaba suka kafa kiyayya tsakaninsu da ƴan ɗakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai Zahabi ya marmaza ya ce, na'udhu billahi min al-hawa, Allah ya tsare mu, muna roƙon Allah ya tsare mu daga son zuciya. Kaga son zuciya ce ta kai haka, a ce saboda kana ƙaunar sahabi har kuma ka kida ko jika ko ta taba kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kama qad nasha'a jayshu Ali radiyallahu anhu wa ra'iyatuhu illa al-khawarij minhum ala ubbihi wal qiyam ma'ahu, kamar yadda kuma aka samu waɗanda suke ƙaunar Aliyu, wato rundunar Aliyu da kuma talakawan shi, su kuma suka taso akan ainihin son Aliyu da ainihin tsayuwa tare da Aliyu, sai dai Khawarijawa, su kam Khawarijawa waɗannan tawaye suka yi, suka ce Aliyu ma ya zama kafiri, Muawiya ma ya zama kafiri. Aka ce me yasa? Suka ce saboda manzo Allah ya kwanta ya ban musulunci lafiya, da Aliyu da Muawiya sun dagwalgwala komai. To sai suka ce to duk waɗannan ma kafirai ne, amma da farkon al'amari tare suke da su Aliyu. Amma da tafiya ta tafiya sai suka yi tawaye, kharaju alal imam, sun yi khuruji sun yi wa Aliyu tawaye. To daga wannan ne sai ainihin ake ce musu Khawarij. Sai malam ya ce wa ba'du man baga alaihi wa tabarri minhum, da kuma ainihin wasu waɗanda suka yi wa Aliyu zalunci suka yi baran-baran da Aliyu. To irin waɗannan wato wasu kuma suka taso akan kiyayyar waɗanda suka yi wa Aliyu zalunci, suka kuma taso akan kiyayyar waɗanda suka yi wa Aliyu bara'a. Sai ce wa ghala khalqun minhum fit tashayyu'i, wasu kuma daga cikin su suka kai matuƙa suka zake a wajen shi'anci, wato asalin shi'anci ma'anar shi kawai kungiyanci, ma'anar shi'a a wancan zamani kungiya, kamar yadda take ma'anarta a kullun har zuwa yau ma'anarta kungiya. Kungiyar Aliyu, kungiyar Muawiya, duk shi'a ake cewa. To amma waɗanda suka ƙetare haddin, daga cikin sai ake kiransu ghulatu, ko a kira su rawafid ko rafida ko makamantan haka. To waɗannan da suka ƙetare haddi a wajen ƙaunar Aliyu, akwai wani daga cikinsu da yake rera waƙa yake cewa walau anna abdan sama ma sama wa qama lillahi qawwaman bila kasalin wa qama fil layli qawwaman bila malalin wa tara fil jawi kaza, yayi ta kirari da mutum zai yi sallah iya rayuwar shi, da zai kwana qiyamul layli, da zai ta karatun qur'ani, da zai ta tasbihi, duk da zai waɗannan abubuwa, sai ce ma ja'a muntafi an yawmal hashr illa bi hubbi amirul mu'minin Ali, ranar kiyama in yazo aikin banza ne sai in yana son Ali, duk sallar shi banza ce. Kaga wannan ya kai matuƙa ya ƙetare haddi. To mu fa yanzu muna son mu balancing mas'alar, barna ce ta faru, ba goyen bayan wani muke yi da yake kaza ba, wani da yake kaza muke, a'a barna ce ta faru. To su ƴan shi'a sai suka yanke hukunci, mu kuma sai muka ce a'a. To yau kana jin tsabar fahimtar mu ne da muke akai anan, jama'a mun gane wannan da kyau ko? Gashi sai shi Zahabi ya ce fa billahi, don Allah mai karatu, don Allah mai saurare, ina tambayar ka kaifa yakunu halu man nasha'a fi iqlimi. Zahabi yanzu ya dawo yana magana akan kanshi ne, don ka gane aikin da salafiyanci yake mai da mutum ba son zuciya. Yace yanzu don Allah, mutumin da ya taso a cikin yanki irin wannan wanda la yakadu yushahidu fihi illa ghaliyan fil ubbi, mutumin da ya taso a yankin da ba zai daddakar ba zai ga mutumin da ya kai matuƙa ya ƙetare haddi a wajen soyayya ba, mufritan fil bughd, wanda ya kai matuƙa wajen ƙiyayya, wa min aina yaqa'u lahu al insaf wal itidal, dan Allah mutumin da ya taso a yanki irin wannan ta ya za a yi zama adali in ba Allah ya kiyaye shi ba? Abinda Zahabi yake son ya ce, mutumin da ya girma a ƙasar Sham, in ba Allah ne ya tsare shi ba, da wuya bai ki Aliyu ba. Mutumin da ya girma a ƙasar Iraq, in ba Allah ne ya tsare shi ba, da wuya bai ki Muawiya ba. to shine sai yake ce maka ina gama ka da Allah ya kai mai karatu ko mai saurare idan ba kiyayewar Allah ba ya za a yi musu zahabi mu taso a ƙasa irin wannan ƙasa ta mu ta Sham amma kuma ya zama ba ma goyen bayan Aliyu ai ba ma goyen bayan Muawiya muna adalci akan shi sai ce fa nahmadullaha alal afiya muna godewa Allah da Allah ya kiyaye mu allazi aujadna fi zamanin lafiyar da muka samu kanmu a cikin wani zamani qadin mahasa fihi alhaq zamanin da yake gaskiya ta riga ta bayyana wattabaha min at-tarifaini kuma ainihin gaskiyar ta bayyana cewa ina take daga bangarorin guda biyu wa arafna ma'akhidha kulli wahidin min at-ta'ifatayn yace kuma gaskiya ta kai ga bayyana mun gane kuskuren da Aliyu yayi mun gane kuskuren da Muawiya yayi kowanne daga cikin su yayi kuskure to amma sahabbai ne abinda ake gaya maka ba kuskure ba in zunubi suka yi kar ka taba gwada shi da zunubi irin zunubin bakin tikari irin ka kai da kake rayuwa a ƙarshen duniya ko kuma a ƙarshen zamani balle kuskure ne kowanne Aliyu yayi Muawiya yayi to zamani ya kawo mu yadda yake yanzu gaskiya ta bayyana mu ba wani kungiyanci tattare da mu duk da yake mun taso a tsakiyar irin waɗannan mutane amma sai Allah cikin rahamashi ba iyawan mu ba ba ilimin mu ba sai Allah ya datar da mu muka gane abin da yake daidai wata basarna muka yi basira muka gane gaskiya fa azarna sai muka ba su uzuri muka ba Aliyu uzuri muka ba Muawiya uzuri wastaghfarna muka roƙa musu gafara wa ahbabna biqtisadi muka so su baki ɗaya soyayya madaidaiciya ba mu zaƙe ba kaga adalci kenan wata rahamna alal bughati waɗanda suka yi zalunci muka ce Allah ya ji kansu bi ta'awilin sa'igin fil jumla sun yi zalunci ne saboda wani ta'awili dukkan su ba wanda ya da son zuciya wata fassara ce mutum zai ɗauka da wannan fassara sai ya ce to aje a yaƙi wani aje a ƙona gidan wani aje a ƙona gonar wani to waɗannan da suka yi irin wannan zaluncin da ta'awili muka roƙan musu Allah ya yafe musu aw bi khata'in insha Allah maghfurun ko kuma suka yi irin wannan abubuwan zalunci da kuskure ba ma da ta'awili ba wanda muna fatar insha Allah wannan kuskuren nasu abin gafartawa ne a wurin Allah don Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmata ta yalwaci komai wa qulna kama allamana Allah mu ahlus sunna in muka tashi sai mu magana akan sahabbai kamar yadda Allah ya koyar da mu da Allah ya ce rabbana ghfir lana wal ikhwanana allazina sabaquna bil imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim suratul hashr aya ta 10 cewa ya Allah ubangijin mu ka gafarta mana yan uwan mu da so gabace mu akan imani ka gafarta musu Allah kar ka sanya kiyayya da gaba a cikin zuciyar mu game da duk wani mu'mini to mu kawai aqidar mu kenan game da duk waɗannan sahabbai yace wa tarabbaina ala aidan amma ni itzal al fariqaini akwai sahabban da kuma basu goyi bayan kowa ba su kuma sai muka ce radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda da rikicin ya tafi sai suka zara hannunsu in sun ji an kira sallah su lallabo su shigo masallaci don fito sallah kana neman ka ji hankalin sai ce dan yi hakuri da Allah ka dan yi hakuri da Allah ina zuwa sai sallar sai tafi gida kamar suwa sai yace ka sa'ad ibn abi waqqas kamar sahabi Sa'ad dan Abi Waqqas amma in kaje ka ji zagin da shi ake surfa mishi za ka yi mamaki bai shiga rikicin ba bai goyi bayan Muawiyan ba amma me yasa suke surfa mai zagi saboda shi ya karya gwamnatin iyayensu da kakanninsu ta maguzanci gwamnatin Kisra shi ne komandan da Umar ya tura me yasa in shi a suke salati ga Abu Lu'lu Atal Majusi bayan ba maguje ne saboda ya kashe Umar salati suke mai shine mai waka suna jinjina mishi saboda dan garin su ne dan Iran ne wannan kuma ya je ya rugurguza gwamnatin Kisra wutar da Kisra ke bauta shekara 100 ba a batta ta mutu ba ya je ya kashe kafira ya hau saman tukullumar fada ya karanta kamtara ku min jannatin wa uyunin wa maqamin yake kazalika ko wa wa yace wa aurasnaha qauman akharin haka muka bar wasu mutanen Kisra gudu ya rinka yadda ka san kaza ranar sallah ya rinka haura katangu sai da suka kama shi suka kashe shi to wannan abu yane wa Iraniyawa zafi domin tun wannan lokaci da aka karya kashin bayan farisawa da suke maguzanci har yau a duniya ba a sake yadda cewa ba farishi yafi balarabe ba wai su damejin da aka yi musu kenan to waye wannan damejin Umar don haka ya cancanta a kashe shi shine suka je suka turo wani bawa yazo ainihin an fara sallar asuba yankin Umar mun karanta tarihin hadisin kaje ka samu kasusuwan guda biyar to salati suke wannan bawan da ya kashe Umar me yasa saboda yayi musu bajinta shi kuma wannan fa ya rugurguza gwamnatin maguzanci ta kakannin su to ya rugurguza sakamakon rugurguza wannan har yau ba farishe bai sake daraja a idan duniya ya kai balarabe ba to dan haka sai suke la'anta shi Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda mujabu da'awa ne mun sha karanta hadisin shi a cikin Sahihul Bukhari babin sallar azhar da al'asr wa ibn Umar da sahabi ibn Umar shi ma an shi a zagin shi suke suna cewa munafiki ne wai kiyayyar da yake wa Aliyu ce bai son ya bayyana dan haka yake goyen bayan Aliyu amma zuciyar shi yana goyen bayan Muawiya dan haka suka ce munafiki ne duk yadda ka kai fa ga yan shi'a sai sun jawo ka sun saka nan kasar ba haka aka rinka ba wasu suka rinka yin tawili suna son su dan yi dabara wai su ka da yan shi'a su zage su a jaridar su irin su tureta suka je suka yi rudda daga izala suka je suka hada kai da su tafiya tai tafiya tafiya tai tafiya sai gashi suka mako shi a jarida suka ce munafiki ne baka da yadda za ka yi su kawai wai abinda suka riga suka yanke shawara shi ne daidai to shi ne daidai don haka kar ka kawo wata magana amma kuma wannan yanke shawara ta su sai ka ce a ƙarƙashin ilimi ce ba a ƙarƙashin ilimi ba ce da zaran shi wancan katon zindiƙin ya je Iran an yi mai lacca to kaza ake so shi kenan da ya dawo shi kenan to ga yadda ake so shi kenan kawai sai a zo a sa ƴan jama'a su ci gaba da yin kaza wannan bala'i ne jama'a cutar da ƴaƴan musulmi ake kuma wannan muguwar da'awar tashi tun 1970s ta nakasa Najeriya ta arewa yo yara nawa ne aka ja musu suka yi asarar admission da suke da shi a jami'ar Ahmadu Bello an ce musu tafiyar ta dagutu ce an ce musu bokon ba kyau daga baya kuma aka zo aka ce ai gashi nan shi ma malam dan shi yana boko to inda malam boko ba kyau to shikenan shi dai yayi to an yi kuskure to amma da ba zai sa ƴaƴan shi ba to sai abu ya zama shubha masu ganewa daga ciki suka gane bayan sun yi latti ka bar form 2 tun kana shekara 15 yanzu shekara ka 33 yo ina ba ita malamar ta da ta koyar da kai mathematics ko physics shekara ka 39 a class ka koma form 2 kai girma sai da baka karbi monitor ba kai kuma baka zama class member saboda haka sai mutun yazo ya zauna ga sunan da yawa sun yi nadama an cuce su to shikenan to yanzu kuma mas'alar da ta dame su gwamnati mala yace gwamnati dagutu ce to gwamnati dagutu yanzu malam an bashi director zaman lafiya yana da albashi a gwamnatin makarfi a gwamnatin Kaduna to malam yanzu kuma yana cin albashin gwamnati malam yana da suna a gwamnati to kuma malam ya ce aiki gwamnati dagutu ne yo to dama ashe gwamnatin Babangida da gwamnatin Buhari da gwamnatin Shagari da aka yi ta gwagwarmaya ana cewa dagutu basu ba malam political appointment bane ashe basu ba malam kwangila bane ashe ba su sayo malam ainihin hannun jali ba ne yanzu ku an sayo shi a foundation jali hannun jali an baiwa malam director yana da albashi yana da gida yana da mota yana da recognition from the state government don haka to there is no more tagut in the entire Kaduna state you are wrong we cannot accept it ba zai yiwu ba ashe abun ba addini ba ne ana cutar da ƴaƴan jama'a ne jama'a ku yi adalci ku duba asarar da aka yi mana a kasar nan yaran mu an lalata su ba sa karatun Muhammadiyya ba sa karatun boko in mutum ya yi tafiyar bayan shekara 10 sai ya ce ya dawo ya gane kuskure ce bayan ya bata da malaman anguwar shi ya bata da kaza me yasa ake sawa suke batawa da malaman saboda kar su rinka zuwa suna sauraron su gane cewa malam bai da karatu don malam ya tafi karo karatu gane ya je karatu ya kiwa da larabci at the end of the day they discovered that Mr. Muallim you are very ignorant Allah ya kiyaye
amin
to shine dai wa Muhammad ibn Maslama da Muhammad dan Maslama wannan da yaje kaso ainihin wancan kafiri wancan shugaban Yahuda Muhammad ibn Maslama wa Sa'id ibn Zaid da Sa'id dan Zaid wannan surikin Umar wanda ya same su suna karatun suratul Taha wa khalq da wasu halittu da yawa cikin sahabbai ba su shiga wannan rikicin ba to su sai mu ce musu radiyallahu anhu wa tabarra'na min al-khawarij sannan mun yi baran-baran daga khawarijawa al-malikin alladhina harabu aliyya waɗanda suka fita daga addinin musulunci suka je suka yaƙi Aliyu wa kaffarul fariqaini suka ce Aliyu da Muawiya da tawagasu duk sun zama kafirai fal khawariju su dai khawarijawa kilabun nari karnukan wuta ne kad maraku min addini sun ƙetare addinin musulunci wa ma hadha fala naqta'u lahum bi khuludin nari amma duk da haka ba za mu yanke cewa in sun shiga wuta za su dawama ba kama naqta'u bihi li abadatil asnam wasulban kamar yadda muke hukunta cewa duk wanda ya mutu yana bautar gunki ko yana bautar cross to zai dawama a wuta to ba mu yanke cewa khawarijawancan sun kafirta kafircin da yake za su dawama ainihin a wuta Allah ya kiyaye jama'ar musulmi wannan shine takaitaccen bayanin da al-Imam Zahabi wanda in ka fahimce shi da kyau kaji akwai adalci a ciki ba za mu zagi Muawiya ba ba za mu zagi Aliyu ba dukkan su namu ne kuskure ne ya faru gare su bayan Allah ya riga ya gafarta musu saboda haka dukkan su namu ne Allah ya ƙara musu yarda kuma su babu wannan bakar gaba a zuciyarsu Muawiyan yazo yana karatun Qur'ani yazo suratul A'raf inda Allah yake cewa wa naz'ana ma fi qulubihim min ghillin ikhwana sai ya ce kun ga tsakanin mu da su Aliyu yace haka za mu shiga aljanna ranar kiyama Allah ya kwashe kiyayya dake zuciyarmu sai mu shiga aljanna muna ikhwana Muawiya da kanshi to sai daga karshe sai mala yace qala laysu wa abu ma'shar wa iddatun mata muawiya fi rajab sanata 60 muawiya rasu a watan rajab hijrana da shekaru 600 ayyashin shekara 60 shekaru 60 da hijra muawiya ya rasu a cikin watan rajab faqila fi nisfi rajab wa qila li thamanin baqina minhu wasu suka ce a da watan rajab ya raba wasu kuma suka ce ana saura kwana 8 watan ya fita wa asha 77 sana ya shekara 77 a duniya Muawiya sai da shekara 77 a duniya musnaduhu fi musnad baqiyyin 130 hadisan yana da hadisai 160 da ainihin wato uku a cikin musnad na ainihin al-Baqi wani malami ne ainihin abin nan musnad na Imam Baqi wa kad amila al-Ahwazi musnadahu fi mujalladin shi ainihin Ahwazi ya tattara musnad hadisan Muawiya a cikin ainihin mujalladi guda wattafaqa lahu al-Bukhari wa Muslim